بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بايعك يا أخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan yabo da godiya da jinjina da kira da sakara tabbata ga Allah madaukakin sarki, magagin halittar mu, mamallakin mu, wanda shi yake gudanar da lamarin mu yau da kullum, shi kadai ya cancanta a bauta masa. Muna masa godiya, ya ba mu dama za mu ci gaba da tafsirin Alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan wata mai albarka na Ramadan. Yau wuni na 8 a cikin watan Ramadana. Hijirar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1446 yayi daidai da 8 ga watan 3 2025 a girgin miladiya. Karatun da muke gabatar da shi a masallacin Umar ibn Abdul Aziz dake tsohuwar GRA a bayan gidan gwamnatin jihar Bauchi a cikin garin Bauchi. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya datar da mu faɗan daidai, ya ba mu ikon aiki da daidai. Muna cikin tafsirin surar nan mai albarka, Suratu An-Nahl, sura ta 16 a cikin jerin surorin Al-Qur'ani. Za mu tashi tafsirin aya ta 117. Fadin Allah madaukakin sarki, wala taqulu lima tasifu al-sinatukum al-kadhib. Na'am. Am 116, na'am 116. Allah mai girma da ɗaukaka ya ce, wala taqulu lima tasifu al-sinatukum al-kadhib. Kada ku faɗi ƙarya da abin da harsunanku suke siffantawa. Ku ce, haza halalun wa haza haramun. Ku ce, wannan halal ne, wannan haramun. Litaftaru ala Allahi al-kadhib, don ku ƙirƙiri ƙarya wa Allah madaukakin sarki. Innal ladhina yaftaruna ala Allahi al-kadhib, lalle waɗanda suke ƙirƙira wa Allah ƙarya, la yuflihuna, ba sa rabauta. Mata'un qalil, jin daɗi ne kankani. Wa lahum azabun alim, kuma suna da azaba wadda take mai radadi. A lokacin da Allah madaukakin sarki ya yi magana a kan abin da ya haramta, bayan ya yi umarni da a ci abin da ya halatta mai daɗi cikin arzikin da ya yi, kuma a gode masa, ya faɗi abubuwan da ya haramta kuma nau'in abubuwa kala guda huɗu. Inna ma harrama alaikum al-maytata wad-dama wa lahma al-khinziri wa ma uhilla li ghayri Allah bihi. To da ya faɗi waɗannan, kasancewan mushrikai sun kasance suna haramta abin da Allah madaukaki bai haramta ba, su halatta abin da Allah madaukaki bai halatta ba, su canza halal su mai da ita haramun, haramun su mai da ita halal bisa soye-soyen zuciyarsu. To sai Allah madaukakin sarki ya biyo da wannan maganar ta halattawa da haramtawa da suke domin halattawa da haramtawa aikin Allah malaikai sarki da shi kadai ba wanda ya ce halatta ko ya haramta duk wanda ba Allah madaukakin sarki ba ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ba shi da ikon halaltawa ko haramtawa sai dai bayanin halal da bayanin haram da dauko dalilin alqur'ani ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace Allah ya halalta a cikin alqur'ani ko manzon Allah ya halalta a cikin sunnarsa to duk waɗanda ba wannan ba ba su da ikon haramtawa ko halaltawa hatta malamai su ma dalilai suke kalla suje Allah ya halalta ko Allah ya haramta amma su ma ba su da ikon halaltawa ba kuma da ikon haramtawa to shi yasa Allah madaukakin sarki sai ya biyo baya da irin wannan aikin da suke yi na haramce haramce da halalce halalce cikin abin da Allah madaukaki bai faɗa ba yace wala taqulu al-kadhiba lima tasifu al-sinatu kada ku faɗi ƙarya saboda abin da harshenku suke sufantawa al-kadhib wasu malamai suna cewa maf'ulun bihi ne na wala taqulu wasu suna cewa maf'ulun bihi ne na tasifu ai tasifu al-kadhib harsunanku suna sufanta ƙarya ko wala taqulu al-kadhib kar ku faɗi ƙarya saboda abin da kawai harshenku ya sufanta ku ce kaza halal ne ko kaza haram a cikin malamai akwai waɗanda suke cewa kadhib din nan sifa ce ta al-sina wato al-kadhib din jam'u kadhubin ne wala taqulu lima tasifu al-sinatukum al-kadhib kada ku faɗi abinda harsunanku maƙaryata suke faɗa ko ka jingina wa Allah madaukaki kaza halal ne ko kaza haramun cikin abinda kawai harshenku ya ga damar faɗa ya faɗa wannan ba aikin ku bane kada ku ce kaza halal ko kaza haram li taftaru ala Allah al-kadhib dan ku kirkira wa Allah madaukakin sarki ƙarya innal ladhina yaftaruna ala Allah al-kadhiba la yuflihun domin waɗanda suke kirkiran ƙarya suke jingira wa Allah madaukakin sarki ba sa rabauta mushrikai tun a lokacin jahiliya sun saba haramce haramce da halalce halalce abinda suka ga dama suke kira su ce haramun kamar yadda Allah madaukake ba da labarin haramce haramcen da suke yi na nau'ukan dabbobi ma ja'ala Allahu min bahiratin Allah mai girma da daukaka ya ce ma ja'ala Allahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hami da bahira da wasila da ham ma ja'ala Allahu min bahiratin da sa'iba duk waɗannan nau'ukan dabbobi ne da a lokacin jahiliya suke haramta wanda suka ga dama su ce wanda tayi kaza to ya haramta ana a ci namanta kuma ba za a hauta ba wanda ta haifi ya maza kaza ba za a yi kaza da ita ba canfa canfa suke yi da dabbobin da suke amfani da su duk wanda ta haifi ya mata a jere guda kaza to ita wannan ta fi karfin yanka ba a ce haramun ne a ce haramun ne a ɗauka mata kaya sai dai a girma mata to irin waɗannan abubuwan da suke haramtawa Allah madaukake ce duk Allah bai sanya ba walakinnal ladhina kafaru yaftaruna ala al-kadhibi ala Allahi al-kadhib kawai kafirai suna kirkiran ƙarya su jingina wa Allah madaukakin sarki ne wa aqaruhum la yaqiluna mafi yawan su ba su da hankali ƙarancin hankali ne ke sa har su haramta abin da Allah madaukaki bai haramta ba haka nan Allah madaukaki ya gaya mana irin haramta haramtan su har yanzu wa qalu hadhihi an'am wa harthun hijr
Yeah. فقالوا هذه أنعام. Allah madaukaki ya ga mana irin haramci haramci da su suke yi a lokacin jahiliya. Fa qalu hadhihi an'amun wa harthun hijr. Take bance wasu dabbobi su ce waɗannan wato shamakan shamakan ku ne. Haka nan su ke bance wasu amfanin gona su ce waɗannan ma haramtattu ne. La yad'amuha illa man nasha'u bi zalihi. Ba wanda zai ci sai wanda muka ga dama haka suke rayawa. Su za su halatta wanda suka ga dama su haramta wanda suka ga dama su ce wane zai ci wane ba zai ci ba wanda yake da sifa kaza zai ci wanda yake da sifa kaza ba zai ci ba wa an'amun hurrimat zuhuruha wa an'amun la yadhkuru sunnatu allahi alaiha tira'ad wasu dabbobin su kuma an haramta bayan su ne ba a dora musu abu dau ba a daukan kaya akan su wasu dabbobin kuma la yadhkuru nasallahi alaiha tira'ad ba ambatan Allah madaukakin sarki in za a yanka su haka suke kirkire kirkire duk irin waɗannan kirkire kirkiren Allah madaukakin sarki shine yake fadan wato irin waɗannan abubuwan ake hana su da aka ce wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhib hadha halalun wa hadha haramun litaftahu an Allah alkadhib wannan yana nuna duk mutumin da Allah madaukaki bai halatta abu ba shi kuma yazo yace ya halal ne ko Allah madaukaki bai haramta ba shi kuma yazo ce haramun ne to fa yana cikin musiba da bala'i domin Allah madaukaki ya ce innal ladhina yaftaruna 'ala Allahi al-kadhiba la yuflihun waɗanda suke kirkiran ƙarya suke jingina wa Allah domin in kace wannan abun halal ne kenan fa kana signing ne a matsayin Allah kana cewa Allah ya halatta in kace haramun ne kana signing ne a matsayin Allah kana buga stamp kana cewa Allah ya ce wannan abun haramun ne Allah ya ce wannan abun halal ne shi yasa wani daga cikin magabata ce tunda na karanta wannan aya wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala Allahi alkadhib yace tun daga lokacin wallahi nake tsoron yin fatawa tsoron fatawa nake yin tambaye shi yasa masu karantarwa sun fi kowa shiga cikin hadari akan wannan aya masu karantar da mutane sun fi kowa shiga cikin hadari ka zama mai taka tsantsan duk abin da baka sani baka ce baka sani ba wallahi ba abin kunya bane a tambaye ka me hukuncin ka zaka ce baka sani ba abin kunya shine a zo da kai a daura ranar alkiyama ana cewa me yasa ka halatta baka sani ba me yasa ka haramta baka sani idan Allah madaukakin sarki ya daura kan wannan layi na karantarwa to ka dage da karatu ba abin da malamai ba su tattauna shi ba duk abin da baka ba magabata sun yi magana akan sa baka ja bakin daga shiru kai shiru kai baka ga aya karara akai ba baka ga hadisin manzon Allah karara akai ba baka ga maganganun malamai akai ba baka karanta ba in an tambaye ka kace baka sani ba magabata ko shakka suka yi akan hukuncin abu ga ba aya ga hadisi amma sai suka ga cewa kamar akwai yiwuwar ya zama ayar ba kaza take nufi ba akwai yiwuwar hadisin ba kaza yake nufi ba ta yiwu kaza ne ta yiwu kaza ne aya take nufi to in an tambaye sai ce ba sani ba yace ban sani ba sai a dago manyan manyan fitowoyi a kawo wa Imam Malik rahimahullahu tabaraka wa ta'ala yace ban sani ba ko wani mutum ya kawo mu kwaso fitowoyi daga Iraki zai tafi Madina yace to zan tafi Madina a can zan samu Imam Malik din mai tambaya ya rubuto duk mai tambaya ya kawo za mu tafi gun da za a wuri gare da abawa za mu tafi Madina wajen Imam Malik ya kwaso tambaye ta wani sojan Imam Malik yazo majalisin Malik rahimahullahu tabaraka wa ta'ala yana masa tambayoyi ya tambaye shi ga za a ce la adri ban sani ba ya tambaye shi ga za a ce ban sani ba ya tambaye shi ga za a ce ban sani ba tambayoyi yazo da su tuli da yawa cikin tambayoyin Imam Malik yace duk bai sani ba yace haba Imam Malik ya zaka mu haka na kwaso tambayoyin mutane na ce zan zo wurin da za a wuro ne gare da abawa kuma na zo ka ce mun baka sani ba in na koma mai zanga wa mutanen Iraki yace in ka koma ka ce musu ka tambayi maliku yace bai sani ba su magabata ba sa gana abun kunya ne a tambaye ka abu kace baka sani ba abun kunya shine ka fada abin da baka tabbace kansa malamin mu al-Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad wani babban malami mai karantar da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masallacin Madina idan saboda tsufa ina ganin kusan shekara sama da dan shekara daya haka da suka wuce yace ya dakatar da karantarwa amma ya shekara da shekaru a karantar da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a masallacin Madina littafin hadisin nan kaf duk ya karanta su ya sake maimaita su duk a masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam amma za a yi masa tambaya idan tambayar abin da ya shiga masa duhu ne yana kwanciya haka akan kujera kwanciya yake yi a cikin kujerar amma idan zai faɗi abin da in wanda bai sani ba ne sai ya dago kansa kusa da lasifika ya faɗa da ƙarfi don aji sai ce la adri ya ce ban sani ba sai koma wata rana an rubuto tambaya mai karanta tambayar ya karanta malam ya dago kai ya ce la adri shi mai tambayar ma yana ganin damar amsa sai ce aka rabaka Allahu kaza fa aka ce da kaza da kaza da kaza ya bi mai ta tambayar yana ganin kamar malam bai ji ba ne ya ce na'am qultu la adri ya ce eh nace ban sani ba to wannan ita ce tarbiyar magabata ba za ka yadda ka shiga abin da baka sani ba shi yasa nake jan hankalin yan uwana dalibai wallahi mu daina shiga cikin abin da bamu gama tantance shi ba yau saboda zuwan social media wai sauri kake in ka ji magana kar a riga ka sai kai sauri da ka ji an fara wata magana ana musayya sai ka zo kawai ka kafa lasifika sai ka faɗa ka ce ai kaza ne kaza ne kaza ne kaza ne abin da baka tantance shi ba akwai mas'alar da ta fi ƙarfi na ni in amsa ta ina ganin kamar na san hukuncin ba amma ta fi ƙarfin a matsayina ni in amsa ya kamata a ce manya-manyan malamai su ne za su ba da fatawa kai saboda za ka samu fatawa ce da take nuna makomar al'umma gaba ɗaya a je ka halatta wa mutane abin da zai zama matsala a cikin al'umma ko ka haramta musu abin da zai zama matsala a cikin al'umma da yawa daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam suna cewa sun ga wasu tabi'ai suna dan garaje wajen fatawa suna cewa ina mamakin yadda kuke garaje wajen amsa fatawa wata tambayar in aka kawo ta inda a lokacin manya-manyan sahabbai suna nan sai an ce duk ahlul badr duk sahabban da suka je yakin badr su taru kafin su ba da amsa akan wannan tambaya duk wannan taka tsantsan ne saboda ranar alkiyama idan ka je a matsayin wanda ka halatta haram ko ka haramta halal to ka shiga cikin fushin Allah tabaraka wataala da haka ina jan hankalin yan uwana ba abun kunya bane asali mas'alar da baka da cikakken ilimi akan ta kar ma ka shige ta kar ma ka kawo ta zaka zo wani lokacin kana karatu kana tahdiri kana research zaka yi tafsirin alqur'ani ko zaka karantar da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin shari'i sai kaga an kawo wata gundumemiyar mas'ala baka gama gane ta ba to kar ma ka kawo ta dama ba dole kowace mas'ala da malamai suka ambata sai ka kawo a tafsiri ba zai yi wa duk abin da baka gama gane shi ba to bar shi Allah ya ji kan wani bawan Allah wani malami ba wai dan ya mutu ba Allah ya ji kansa yana ba da labari tafsirin alqur'ani yake yi a wajen research sai manta sai ya tsallake wata aya bai yi research ɗinta ba kuma ayar sai ta zo tana da wani tarnaki wanda in ba ka yi research akai ba ba lallai ka fita lafiya ba sai ka je kai garaje ka faɗi hukuncin da ba haka ba ya ce wallahi sai da mai jan baki ya zo ya ja ana cikin karatu ne sai da ya jawo ayar sai ji wannan fa ya tsallake ta bai yi research akan ta ba kuma akwai rikici a cikinta nace to ya kai nace ai sai nace Allah ramma kawai karanta ta gaba nace Allah maka albarka yace kawai Allah ramma karanta ta gaba kawai Allah ramma karanta ta gaba aka tsallake ta aka fatta ba a fassara ta ba rana alkiyama ba mai tambayar sai ce me yasa ka tsallake aya baka fassara ba amma da yayi garaje ya shige ta yaje yayi kwaba to kwaba sa za ta yi ruwa a lahira kaga ya tsira ya jina da mutuncin sa yayi sa kuma tafsirin na mata ne dan da tafsirin wani maza ne wani zai daga mai ce mallan ya tallake haka kage to yasa tafsirin mata ne bayan Allah su ba ruwan su su da ma sakon da yake ba za su ji kawai amma na taba fada wani madarisi ban sani ba ko wannan ne wani bawan Allah da wata rana ya kira ni a waya yace min mallan ina da wata tambaya ne nace to kadan yi hakuri ina da baki in na gama zan kira ka ya kashe waya ya sake kira na biyu nace da Allah kai hakuri in na gama da baki zan kira ka yace dan girman Allah mallan ka zaka amsa min tambayar nan yanzu nace me yayi tsananin haka yace wallahi masu tambayar ne sun zo kofar gidana yanzu ma shigowa ne na shiga bayan gida kamar zan kama ruwa oi ga ina so ka gaya mun amsan nan kin gaya musu nace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ka ce shi annabi ne aka aika shi zuwa gare su saboda shi ba zai iya cewa mai sani ba dan haka bari ya shiga bayan gida yayi waya a gaya masa ya fito yana fasan abin nan kirji da babban malami ya ba da fatawa sai kai ka zuwa ga wannan Allah ka tsare mu wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhib hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala Allah alkadhib anan al-imam ibn kathir rahimahullah tabaaraka wa ta'ala yana cewa yurqul fi hadha kullu man ibtada'a bid'atan laysa lahu fiha mustaradun shar'i aw halala shay'an mimma harrama Allah aw harrama shay'an mimma aba'ahu Allah bi mujarradi ra'yihi wa tashahihi yace anan duk wanda ya kirkiri wata bid'a ya jingina wa addinin Allah tabaaraka wa ta'ala ba tare da dalili tabbatacce na shari'a ba yace ya shiga cikin wannan aya dan dauki kirkiri bid'a yace addinin Allah ne bai wa Allah kariya ba ai wa Allah kariya duk wanda ya kirkiri wani abu yace addini ne alhali ba addinin ba yace ana ba da lada a kansa alhali shari'a bata zo ta ce wannan abin ibada bane yace ibada ce to ya shiga cikin fadin wannan aya domin duk abin da kace wannan abin ibada ne za a ba da lada a kansa to kenan kana nuna Allah ya ce ibada ne akwai hadari a cikin yawan gaske kar ka yadda ka jingina wani abu zuwa ga addini in ma ka da dalili karara cikin alkur'ani ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko kuma mutum ya halatta wani abu cikin abin da Allah ya haramta kada ka ringa garaje wani lokacin a madalisi za ka ga an tambayi malami wallahi kafin malamin ya amsa wani ya ce a wannan kan haram ne yayi kafin malamin ya gode baki ya ce wannan haramun ne saboda yana ganin ba wani abin haram bane ka san matsalar shi ne shi ilimi duk lokacin da ka shiga cikin sa to lokacin da kake gane girman sa duk lokacin da ka gane shiga cikin ilimi lokacin kake gane ilimi ba abin wasa bane yanzu wanda bai san alqurani ba dan an nuna masa wani yaro karami an ce wannan ya haddace alqurani ai shi ba zai ga wani abu ne da ba amma wanda ya gumurzu wajen hadda alqurani ya san irin kwakwan da ake ci in aka nuna masa dan shekara bakwai aka ce wannan bai haddace wallahi sai ya sake kallon sa dan ya san aikin aiki amma an bai taba mu'amala da Qur'ani ba bai san wahalar ba bai san rigitin da yake ciki ba kamance ce ne da yake ciki duk bai san su ba dan a ce wannan ya haddace su ce okay yayi kokari good good yayi kokari bai san wahalar abun ba amma in wanda ya san abun ne yana cewa wannan ya haddace duba ya ga kankanta sai ya shakka mata sai ce kuma da gaskiya haddace saboda ya san irin kokorma yadda ake sha to haka ilimi yake duk lokacin da in ka dan fara kadan sai ka kaman kai ma foni wani mufti ne bare kuwa kana ƙara shiga sai ka fara ganin ba a kai ba yanda ka fara nema a shi lokacin da ka girma a ciki sai ka ga ashe baka san komai ba haka zaka gani sai ka ga ashe baka san komai ba Allah ka tsare mu Allah madaukakin sarki yace innal ladhina yaftaruna ala Allahi al-kadhiba la yuflihuna wadanda suke kirkira wa Allah ƙarya irin wadannan ba sa raba wuta kaga daga cikin masu kirkiran wa Allah ƙarya akwai masu kirkiran abubuwa su rinka faɗa abin da zai faru a lahira ba tare da dalili cikin alkurani ko sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka kawai kaji ana ta wutum wani maganganu da ba dalili har a faru sunan wani ana ganin wani babban mutum ne shi makusanci ne zuwa ga Allah a ce waliyi wani ranar alkiyama zai yi kaza haka kawai babu aya babu hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yace wai wani zai yi kaza a ranar alkiyama za a je wajen sa ko wani wali ya buga girji yace a ranar alkiyama ba wanda zai riga shi zuwa wajen annabi kike fara zuwa wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam duk waliyan duniya shi zai fara zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ina ya samu wannan Allah ne ya faɗa cikin alqur'ani manzon Allah ne ya ga masa duk abin da yake zai faru a lahira babu wanda yake sai ya faɗa sai Allah sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to duk masu irin kirkirin waɗannan abubuwan su rinka faɗa a lahira za a yi kaza za a yi kaza za a yi kaza to duk in babu dalilin alqur'ani cikin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sai in shiga cikin fadin Allah madaukakin sarki innal ladhina yaftaruna 'ala allahi al-kadhiba la yuflihuna ba sa rabauta la fi dunya wala fi akhirah ba za su rabauta a duniya ba ba za su rabauta a lahira ba dan a duniya ma duk lokacin da aka gane mutum kirkirar ƙarya yake yi yana jingina wa Allah madaukakin sarki to ba zai mutunci a wajen mutanen kirki ba za su gane shi ba mutum kirki bane mutumin banza ne tun a duniya ballantana kuma idan an je lahira Allah madaukakin sarki yace mata'un qalil dadi ne dan gangani idan ma akwai wani abu da za su samu daga cikin wannan abin da suke yi na kirkiran ƙarya su jingina wa Allah madaukakin sarki la'alla ya halattawa wani haramun dan ya samu wani abu a wajensa dan abin da zai samu gangani ne mata'un qalil wani lokaci in aka samu zamiya in aka kai mutum gaban wani shugaba ya tambaye shi hukuncin abu sai ya ga cewa in ya haramta kaman kofa za ta toshe masa dan haka sai ya lauje cikin nadi sai ya halaka masa kawai dan zai samu wani abun duniya to irin wannan dan Allah ya ce mata'un qalil dan kankani ne ko wani mai kudi ya dauko wani business wanda haramun ne business din amma sai ya kira kai fitawa kawai saboda kada ganin cewa in ka haramta masa za ku raba gari kawai shikenan sai ka ce masa halal ne duk abin da zaka samu a wajensa Allah madaukake ce mata'un qalil in an samu dadin ma dan kankani ne a cikin duniyar nan walakum azabun alim kuma suna da azaba mai radadi a lahira in ma sun samu wani dan dadi dan gangadi ne a duniya a lahira kuma za su samu wato azaba wanda take mai radadin gaske irin wannan ayar Allah madaukaki mai kama da wannan da Allah madaukaki ce innal ladhina yaftaruna 'ala allahi al-kadhiba la yuflihuna mata'un fid dunya thumma ilayna marji'uhum thumma nudhiquhum al-'adhab ash-shadid bima kanu yakfurun Allah madaukakin sarki yace waɗanda suke kirkiran ƙarya suke jingina wa Allah la yuflihuna ba za su rabauta ba mata'un fid dunya wani dan jin dadi ne a duniya thumma ilayna marji'uhum sannan makomar su tana koma zuwa gare mu thumma nudhiquhum al'adhab ash-shadid sannan mu dandana musu azaba mai tsanani bima kanu yakfuruna da abin da suka kasance suna yi na kafirci wannan yake nuna wato shi fa mai kirkiran ƙarya ya jingina wa Allah wannan abin yakan kai shi zuwa ga kafirci ne yakan kai shi zuwa ga kafirci Ibnul Qayyim Muhammad ibn Ayyub rahimahullahu tabaraka wa ta'ala Ibnul Qayyim al-Jawziyya yana cewa kirkiran ƙarya a jingina wa Allah in kiran ƙarya wa addinin Allah yace ya fi shirka muni domin shirka ce da kari yace haka Allah madaukake nuna a cikin jerin gwanan ayar da yi qul inna ma harrama rabbi al fawahisha ma zahara minha wa ma batana yace Allah madaukakin sarki da yace qul inna ma harrama rabbi al fawahisha ma zahara minha wa ma batana gaya musu ubangiji na ya haramta alfasha bayyananniyarta da boyayyanta wal ithma ya haramta duk wani aiki na zunubi wal baghya hakanan Allah madaukaki ya haramta zalunci bi ghairil haqqi saboda zalunci da ma ana yin sa ne ba da gaskiya ba wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana sannan Allah madaukaki ya haramta yi ku yi wa Allah madaukaki shirka da abin da bai saukar da wata hujja akan sa ba sai ya ce wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun kuma ubangijin ku ya haramta muku ku faɗa wa Allah madaukaki sai yake abin da ba ku sani ba ka faɗi abin da baka sani ba a cikin addinin Allah shine mataki na ƙarshe da Allah ya kawo a jerin sabon Allah sai da aka faɗi shirka sannan aka faɗe shi yace wannan yana nuna shi kirkiran ƙarya ka jingina wa Allah shirka ne da gari domin lokacin da ka kirkiri wani abu kace Allah ya ce halal ko Allah ya ce haram ko Allah zai yi kaza alhali bai faɗa ba a wannan lokacin ka mai da kanka a matsayin mai shar'antawa Allah bai halatta ba kai kace halal dan haka yanzu kai ne kake halattawa kai kake haramtawa tunda ba Allah ne halatta ba Allah ne haramtawa kai ne mai halattawa kai ne mai haramtawa kuma inda ka ƙara matsala sai ka jingina abin zuwa ga Allah bayan ka halatta ka haramta kuma sai ka jingina wa Allah kaga kenan kai ka mai da kanka a matsayin Allah dan Allah shike halatta shike haramtawa da wanda ya abauta wa wani Allah ya yi masa shirka da wanda kuma shi ya mai da kansa Allah kaga wanne ya fi girman sako wanda ya mai da kansa Allah dan haka abin yana da girma mu kiyaye harshen mu kiyaye saurin shiga cikin abin da ba mu sani ba wannan harkar social media yau ta lalata tsabiyar mutane ta sa su rashin ganin girman addini da rashin ganin darajar ilimi kwata-kwata kowa yana da dama malami ne zai zo yi magana a Facebook a ɗauka ya ce kaza halal ne ko haram wallahi malamu ne 'yan ku ci ku ba mu baki wani in ka bashi hada bai iya hadawa ba kawai sai ya zo ce ka ba malam wannan ce irin ƙarya ce sai ya ce ai kaza kan kowa ya san haram ne ko kowa ya san halal ne ilimi ya zama da cewa an kaskantar da shi ba yi da girma ba shi da daraja Allah ya tsare mana mutuncinmu na'am Allah ya ce wa alladhina hadu kuma lalle akan yahudawa haramna mun haramta ma qasasna alayka abinda muka labarta maka min qablu cin kafin yanzu amma zalamnahu kuma zalunce su ba walakin kanu anfusahum yadhlimun sai dai sun kasance suna zaluntan kansu ne kansu suka zalunta ba mu muka zalunce su ba Allah madaukakin sarki lokacin da ya magana akan halattawa da haramtawa ba wanda yake da ikon halattawa sai haramta da haramtawa sai Allah subhanahu wataala sai ya dauko maganar yahudawa waɗanda aka haramta musu wasu abubuwa sababbin abin da suka aikata wato kenan Allah madaukaki kan yi haramta wa mutane wani abu sababbin abin da suka aikata domin ga yahudawa Allah madaukaki ya haramta musu wani abu sakamakon abin da suka yi na zaluntar kansu Allah madaukaki ya ce ya haramta wa yahudawa abin da ya labarta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kafin yanzu an ba shi labarin haramcin da aka yi wa yahudawa wato an ba da labari a cikin suratul an'am da ta gabata fa alal ladina hadu haramna kullu mai girma da ɗaukaka cewa alal ladina hadu haramna kullal dhufur kuma akan yahudawa mun haramta kullal dhufurin dukkan wani mai kumba a kafa wato mai kofato wa min al baqari wal ghanam haka nan cikin shanu da tumaki da awaki harramna alaihim shuhumuhuma mun haramta musu kitsan su illa ma hamalat buhuruhuma sai dai abin da kawai ya dauka gadan baya ya dauka na kitsan awil hawaya ko kayan ciki aw makhtalata bi adin ko kuma abin da ya cakuda da kashi wato bargo kenan zalika jazainakum bi baghihim Allah madaukake ce wannan mun saka musu ne bi baghihim saboda zaluncin su wa inna lasadiquna mu masu gaskiya ne to Allah madaukake yana gaya mana su ma yahudawa da aka haramta musu su ne sababi wa kansu aka haramta musu wadannan abubuwa lokacin da Allah madaukake ba mu labari ita wannan al'ummar ta mu al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah madaukake ya mada sauki akan abubuwa da yawa وما جعل عليكم في الدين من حرج الامر بسوكي يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر الله هنا نهو كده سوكي با نهو كده زنني باب شريعه ده تزو ده سوكي irin shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma su yahuda ba san hado da tsananci tsananci a cikin shari'ar su sababin abin da suke da zaluntan kansu Allah madaukaki ya haramta musu wadannan abubuwa ne saboda abin da suka aikata da kansu fa bi zulmin min alladhina hadu haramna alaihi Allah ya ce fa bi zulmin min alladhina hadu saboda sababin zaluncin yahuda wannan haramna alaihim tayyibatin uhillat lahum muka haramta musu dadadan abubuwan da muka halalta musu da halal ne amma saboda zaluntan kansu da suka yi tai Allah madaukaki haramta musu wa bi saddihim an sabilillahi kathira da kuma yadda suke yi wa tare hanyar Allah madaukakin sarki suke hana abi hanyar Allah wa akhdihim ar-riba da kuma cin dukiyar riba da suke wakaddu an kuma an hana su wa aklihim amwalan nas bil batil kuma da cin dukiyar mutane da suke da barna wa atana lil kafirin azaban alima Allah madaukake ce lalle mun yi tanadin azaba mai radadi ga waɗanda suke kafiri kaga zaluncin yahudawa da suke wa kansu shine Allah yake ba mu labarin cewa abinda suka yi ne wa kansu ya jawo musu wannan haramta musu da aka yi da haka Allah madaukake ya ce ma zalamnahu ba mu zalunce su ba da haramta musu da muka yi a'a walakin kanu anfusahum yadhlimun sun kasance su suke zaluntan kansu dan sababi suka yi na zalunci da barna yasa aka haramta musu wannan abu inna rabbaka sannan lalle ubangijinka lilladheena abilussu ga wadanda suka aikata mummunan aiki bi jahalatin da jahilci thumma tabu min ba'di zalika sannan suka suba bayan haka wa aslahu suka gyara ayyukansu inna rabbaka lalle ubangijinka min ba'diha bayan wannan abin da suka aikata laghfurun mai yawan gafara ne rahimun kuma mai yawan jinkai lokacin da Allah madaukake ce ya bada labarin irin abubuwan da mushrikai suke yi yace wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haramun litaftaru ala allahi alkadhib yana bada labarin irin abin da mushrikai suke yi na haratawa da haramtawa to kasancewan waɗanda suka yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yanzu ai sun yi tarayya da mushrikai a da a lokacin jahiliya tare suke haramtawa tare suke halaltawa abinda aka yi na haramce haramce da halalce halalce duk tare aka yi da su da kafin musulunci ya zo su tuba su koma zuwa ga musulunci to la Allah zai tunanin ai su ma za a kama su da laifi kenan saboda ai da sun yi da su aka yi barnar da da su ake halalta haram da su ake haramta halal sai Allah madaukakin tarki yace thumma inna rabbaka lil ladina amilu su'a bi jahalati annan ubangijinka kuma game da waɗanda suka aikata mumuna aiki suka halatta haramun ko suka haramta halal amma bi jahalatin saboda jahilci da suke ciki a wancan lokaci thumma tabu min ba'di zalika wa aslahu amma sai suka tuba suka gyara aikin su kuma suka daina halatta haramun suka daina haramta halal ai Allah madaukakin sarki mai gafara ne gare shi mai jinkai wanda yake nuna dukkan abin da suka yi Allah madaukaki yana tunatar da su cewa ya gafarta musu yayi musu afwa akan abin da suka aikata saboda lokacin ba su bace addini ba fadin Allah madaukakin sarki bi jahalati da yace da jahilci da yawa daga cikin magabata suna cewa da Allah madaukake ce sun ma inna rabbaka lil amin su bi jahalati waɗanda suka aikata mummuna aiki da jahilci zai gafarta musu wannan fa baya nuna cewa waɗanda suka aikata da sanin su ko ba da jahilci ba ba za a gafarta musu ba da wanda ya sani da wanda bai sani ba duk wanda ya yi laifi wa Allah amma sai ya tuba ya koma ya gyara aikin sa to Allah zai gafarta masa amma me yasa aka bari bi jahalatin anan saboda mafi yawan abinda mutane suke sabawa Allah madaukaki da shi yana faruwa ne bisa jahilci shi yasa wasu daga cikin magabata suka ce duk wanda ya saba wa Allah madaukakin sarki to yana da wani nau'i na jahilci ne a lokacin da ya saba wa Allah komin ilimin sa inda ya saba wa Allah to lokacin wani jahilci ne ya shige shi inda a ce bai samu da wani rauni na sanin Allah a lokacin ba da ba zai gangance saba wa Allah ba ba zai gangance saba wa Allah ba sai in wani nau'i na jahilci ya bijiro masa menene nau'i na jahilcin da bijiro masa shine sanin girman Allah da yake da sanin girman hukubar da Allah yake wa mutane idan sun saba masa wannan ne zai sa ya dan manta wannan girman kamar yadda ya kamata sai ya je aikata saba wa Allah madaukakin sarki an fahimta ko to wannan shine nau'in jahilcin da yake samun mutum duk wanda ya saba wa Allah shi yasa suka ce duk wanda ya saba wa Allah madaukakin sarki ko ba huwa jahilu a lokacin yayi jahilci da yana tune da irin girman Allah da ba zai aikata abin da ya kada ba amma wani nau'in jahilci ne bijiro masa na raunin imanin sanin girman Allah shi yasa har ya fada aikin da ya fada Allah ka gafarta mana na Allah mai girma da daukaka ya ce inna ibrahima lalle annabin Allah ibrahim kana ummatan ya kasance jagora qanitan lillahi mai biyayya ga Allah hanifan mai kakke akan tabarkin Allah wa lam yakun minal mushrikin bai kasance cikin mushrikai ba shakiran li an'ami mai godiya ne ga ni'imomin Allah ijtabahu Allah ya zabe shi wa hadahu ila siratin mustaqim kuma ya shiryar da shi tafarki madaidaici wa atainahu fid dunya hasana kuma Allah ya bashi mai kyau a cikin duniya wa innahu fil akhirati lamin as-salihin kuma shi a lahira yana cikin mutanen ƙwarai thumma auhayna ilayka sannan muka yi wahayi zuwa gare ka an tabi millati ibrahim hanifa kabi addinin annabi ibrahim alayhi salam bi kakke wa ma kana minal mushrikin bai kasance da dai cikin mushrikai ba a nan Allah madaukakin sarki yana hakaito mana irin daraja da girma da Allah madaukake ba wa annabi ibrahimu alaihi salam kuma wannan maganar annabi ibrahim ta biyo bayan haramce-haramcen da larabawa suke ta yi kuma suna da'awar cewa su suna bin addinin Annabi Ibrahim alaihi salam, suna shirka wa Allah, suna halatta haramun suna haramta halal, kuma suna da'awar suna bin addinin Annabi Ibrahim alaihi salam. To sai Allah madaukakin sarki ya kawo wannan magana ta Annabi Ibrahim, kuma bayan ya kawo maganar Yahudawa su ma da abin da suka aikata na zalunci, dan Allah madaukake ya nuna Annabi Ibrahim alaihi salam ba akan tafarkin mushrikai yake ba, kuma ba akan tafarkin Yahudawa yake ba, domin shi Annabi Ibrahim alaihi salam daga cikin baiwar da Allah madaukake ya masa, kowa yana so ya danganta kansa zuwa gare shi, kowa yana danganta kansa zuwa ga Annabi Ibrahim. Mushrikai da aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama su ma a lokacin suna danganta kansa zuwa ga Annabi Ibrahim ne, Yahudawa suna danganta kansu zuwa ga Annabi Ibrahim, Nasara suna danganta kansu zuwa ga Annabi Ibrahim alaihi salam. Kowa yana ganin cewa yana kan abin da Annabi Ibrahim alaihi salam yake, yana daga cikin daukakar da Allah madaukake ba Annabi Ibrahim alaihi salam. To shine Allah madaukake ce inna Ibrahima, lalle Ibrahim kana ummatan, ya kasance jagora ne. Kalmar umma, wasu daga cikin malamai kamar Ibn al-Jawzi a cikin littafinsa mai albarka Zadul Masir ya nakalto daga Ibn al-Ambari, yace wannan wani misali ne, wani irin maganar Larabawa ne, sukan faɗa haka in suna so su girmama abu. Ummatan yana nufin imaman ne, amma idan suna so su nuna mubalagha, kaiwa matuƙa, kaiwa ƙarshe wajen shugabanci da girman, sai su sa masa ta'ul marbuta, su ce ummatan, yace shi ne abin da Alƙur'ani ya amfani da shi, sukan ce fulanun rahma, sai kaiwa na akwai jin kai na ƙarshe, to sai su ce kawai shi ne ma rahmar gaba ɗaya, su ce to irin wannan ne. To shi yasa malaman tafsiri suka yi ta fassara akan ummatan, me ake nufi da shi a nan. Daga cikin malamai akwai waɗanda suka ce umma ana nufin mu'allimul khairi, mai sanar da mutane alheri, shi ake nufi da mu'allimul khairi. Haka aka nakalto daga Abdullahi dan Mas'udin radiyallahu ta'ala anhu, yace mu'allimun nas alkhair, mai sanar da mutane alheri, shi ake nufi da ummata. Wasu suka ce al-imamul ladhi yuktada bihi, jagoran da ake koyi da shi, shi ake nufi da ummatan. Wasu suka ce ummatan, an ce da Annabi Ibrahim alaihi salam ummatan ne saboda lokacin shi a matsayin al'umma yake gaba daya, saboda an yi zamanin da duk duniya ba mai tauhidi sai shi kadai a duniya, kamar al'umma ce gaba daya, al'ummar tauhidi shi kadai ce. Saboda haka Allah madaukake ce inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal mushrikeen. Abdullahi dan Mas'udin radiyallahu ta'ala anhu wata rana yace inna mu'adhan kana ummatan qanitan lillahi hanifan, yace mu'adhu fa da kuke gani, mu'adhu da jabal kenan, yace kana ummatan qanitan lillahi hanifan, ya sabanta ji da irin wannan magana da Allah madaukaki ya faɗa wa Annabi Ibrahim. Farwa ibn Nawfal al-Ashja'i yace nace a raina, kai gaskiya Abu Abdurrahman fa ya kuskure, wannan ai sabar Annabi Ibrahim ne. Allah yace inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifan, kuma yace inna Mu'adhan kana ummatan qanitan lillahi hanifan, a raina nake ganin kai wannan magana an yi babu gyara a cikinta. Yace Allah fa cewa inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi, Annabi Ibrahim ne fa. Sai Abdullahi dan Mas'udin yace a tadri mal umma, yace wa Farwa ibn Nawfal, yace ka san me ake nufi da umma kuwa, wa mal qanitu, ka san me ake nufi da al qanit, da aka ce ummatan qanitan, qultu Allahu a'lam, sai yace a Allah ne ba sani ni ba sani ba. Fa qala, sai yace al ummatu alladhi yuallimul khair, abinda ake nufi da al ummatu shine alladhi yuallimul khaira, wanda yake sanar da mutane alheri, wal qanitu al muti'u lillahi wa rasulihi, qanitan kuma ana nufin mai bin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, yace wa kazalika kana mu'adh, haka mu'adh kuma yake, wato ya kalli ma'anar da take kunshe da abin, da haka sai ya ga cewa mu'adh shi ma ya shabata da waɗannan sufofin, duk da cewa siffar da ya subantu da ita ba zai yi ta kai irin ta Annabi Ibrahim alaihi salama amma shi ma ya subantu nau'i ne wannan siffar wannan kuma yana daga cikin abin da ke nuna mana ladabin wato magabata na kwarai kaga fa lokacin da Abdullahi dan Mas'udin yace inna mu'adhan kana ummatan qanitan lillahi hadithan Farwa ibn Nawfal yayi mamaki yana ganin anya Abu Abdurrahman Abdullahi dan Mas'udin ba kuskure yayi ba amma bai kitsiye shi ko ya karyata shi ya ce masa kai a ba kai kuwa Allah yace inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi ko kace mu'adh kana tabbun mu'adh ya kai Annabi Ibrahim kenan bai yi masa haka ba a matsayinsa na almajirinsa sai ya bada ladabi a ransa ne yake faɗa bai furta ba wannan yake nuna ɗalibi na addini ya kamata ya san girman malamin da yake fatawa wajen sa duk wanda aka ce wannan malami ne kai kuma kai da kai almajiri ne to in yayi fatawa baka gane ba ya kamata ka tafi a hankali dan ka gane me yake nufi ba kawai kada ka tsaya kai ba ka ce mutumin banza kwa da yayye musamman ma fatawar in ta dan shafi gwamnati dab wayyo wallahi musal ta ce dab a ya sha kwana ne ya karbo su daloli kawai ba zai bu a hankali dan ya gane wannan abun wai me ake rubi da shi ba inna ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun min al-mushrikeen annabi ibrahim alaihi salam da dai bai taba zama mushriki ba ya zama jagora ne abun koyi mai karantar da mutane alkhairi kuma ya wakilci duniya a wajen tauhidin Allah tabaraka wa ta'ala kuma mai bin Allah da manzon Allah mai bin Allah ne shi hanifan kuma mai bin addinin Allah likakke akan addinin Allah walam yakubil almushrikeena da dai bai taba zama mushriki ba annabi ibrahim alaihi salam Allah madaukaki ya bashi wato kariya da yawa akan mushrikai da suke dangantaka zuwa gare shi ya nuna cewa suna nuna cewa shi ya amma Allah ba ya bashi kariya da yawa yana cewa walam yaku min almushrikeena walam yaku min almushrikeena ba kana ibrahim kaga Allah madaukake yace ba kana Ibrahim yahudiyyan wala nasraniyyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana bil mushrikeen annabi Ibrahim bai taba shirka ba duk abin da ke shirka ne to annabi Ibrahim alaihi salam yayi baran-baran da ita za mu karasa wannan magana in Allah madaukake ya kai mu karatu na gaba abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan sa abin da muka kuskure Allah madaukake ya fi mana muna roƙon Allah madaukake sarki ya karbi ibadun mu da muke a cikin wannan wata addu'o'inmu da muke yi Allah ya karba mana Allah biya mana buƙatunmu na alkhairi yan uwa da suke neman addu'o'i a ko ina suke Allah ya biya musu buƙatunsu na alkhairi waɗanda kayan su ya bata muna roƙon Allah madaukake bayyana musu Allah ya mayar musu da abin da yafi wannan alkhairi marasa lafiya Allah ya ba su lafiya waɗanda suke da marasa lafiya a gida ko asibiti muna roƙon Allah madaukake ba su lafiya اللهم فرج هم المهمومين منا ونفس كرب المكروبين منا واقض الدين عن المدينين منا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين